الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا نوغوتا يو شابيو غوتا المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دغ مكة زوا مدينة دبو لأي دي حدود تلاتين دترا wanda ya daidai da uku ga watan goma shekara ta 2017. Domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ammar bin Yasir radiyallahu anhu, wanda ke cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano. Muna karanta littafin nan na Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a, wallafar ainihin wato Shehu Usman dan Fodiyo rahimahullah. Wannan kuma shine darasin mu na 23 a cikin wannan littafi. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب العاشر في بيان طريق السنة المحمدية في باب أوقات الصلاة، وبيان ما أحدثه الناس فيه من البدع الشيطانية. شيخ عثمان تنفوديو يتي بابي نقوم أتكين سذاك جو بيان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قمد لوكتا صلى، da kuma irin abin da mutane suka kirkiro na bid'o'i a cikin wannan babi na ainihin wato lokutan sallah. Kamar yadda muka saba, mukan dan yi tariyar baya na darasin da ya gabata. A darasin da ya gabata mun yi karatu ne game da abin da ya shafi jinin al'ada, jinin biki, da kuma jinin nifasi na mata. To malai ya kawo mana abubuwan da ya kamata mata su kula a wannan bangare, da kuma irin abubuwan da ya danganci ko yake da alaka da mazaje su ma a wannan bangare, wanda yana daga cikin abin da muka karanta a darasin da ya gabata. Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan mata shine an hana a kusance su wato lokacin da suna jinin al'ada. Mun karanta hadisin da Imam Abu Dawud ya ruwaito, kuma an gaya wa namiji ko kuma miji abin da yake halatta ga matarsa idan ba ta da tsarki. Sannan daga cikin abubuwan da muka karanta a darasin da ya gabata shine rashin halaccin sakin mace lokacin da take jinin al'ada. Ma'ana baya halatta miji ya saki matarsa tana jini. Wannan
gaskiya ko kuma ta yi ne ta ba.
Saboda hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu wanda muka karanta, sannan yana daga cikin irin abinda muka karanta a darasin da ya gabata, irin abinda ake so mata su kula bayan daukewa jinin al'ada su wato su yi amfani da ainihin wato auduga da amfani da turaren wato misk ko kuma wani turare makamancin sa domin kusa gusar da karni ko wari na irin abinda ya fito musu na wannan jini na al'ada. Shi ma mun karanta hadisin Imam al-Bukhari, hadisin Ummul Mu'minin Aisha akan wannan. Sannan a dunkule sai malam ya ce irin hukuncen da muka ji a ƙarƙashin jinin al'ada, to irin hukuncin ne kuma a ƙarƙashin jinin nifasi. Ma'ana jinin nifasi shi ma irin abubuwan duk na hukunci da aka yi bayani akan mai jinin haila, irin wannan hukuncin yana kan ainihin wato mai jinin istihara, mai jinin nifasi kai, in banda wasu 'yan abubuwa kaɗan wanda muka yi bayani akan su kamar irin su ila'i da kuma ainihin wato makamantan haka. Don haka malam kuma ya kawo mana bayanai na bid'o'i wanda mata su kuma suke yi a wannan babi na ainihin wato jinin haila ko jinin biki ko kuma jinin istihara. Daga ciki sai malam ya ce mana akwai azumtar kwanakin da mace take jinin haila, mace tana jinin haila kuma ta dauki azumi, wannan lallai bid'a ne, ya saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin an ce idan tana jinin al'ada an hana ta, wato ba dama ta yi azumi, ko da ta dauki azumin, ko da ya kusa kaiwa an kusa wato shan ruwa wannan jinin ya zo, to azumin ta ya baci, to ina ga kuma mata san ba wato ba ta da tsarki kuma ta dauki azumi. Dan haka wannan malam yayi mana bayani akan haka cewa wannan bid'a ne. Sannan daga ciki shine wato rashin yin sallah lokacin da mace take jinin istihara. Jinin istihara kamar yadda muka bayani baya hana mata sallah, baya hana su azumi da sauran ibadu. To kuma mace ta kiyin sallah, ta kiyin azumi da sauran ibadu saboda jinin istihara, to wannan shi ma wata sabuwar bid'a ce wadda shari'a bata san da ita ba. Daga ciki kuma shine lokacin da mace za ta yi tsarki, ta dinga kokarin shigar da hannayenta cikin gabanta domin ta wanko cikin gabanta, wannan shi ma bid'a ne, ya saba da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a cikin yin hakan akwai cutarwa ita kanta aka wato gare ta. Dan haka wayannan duk suna cikin abin da muka karanta. Sannan yana daga cikin abin da muka karanta shi kuma ga masu jinin biki, ma'ana jinin haihuwa, mace jininta ya dauke amma ta kici gaba da sallah har sai ta yi 40, wannan shi ma ya saba da koyarwar musulunci, da zarar jininta ya dauke to za ta yi wanka ne ta yi sallah ko da ranar da ta yi hule. Da haka maganar sai ta yi 40 ta ci gaba da sallah, wannan ba karatu ba ne, ina fata an gane. Wannan shine abin da muka karanta a darasin da ya gabata. Da haka kai tsaye za mu shiga cikin darasinmu na yau. Malam yake cewa amma dariqus sunnatul muhammadiyyati fi babi awqatis sala, amma sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam game da lokutan sallah, fa huwa an yaqifa kullu wahidin ala ma haddahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi tilkal awqat min ghairi taqdimin wala ta'khirin. Malam yake cewa wato sunna a babin lokutan sallah, an yaqifa kullu wahidin ala ma haddahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, shine kowane mutum ya tsaya a inda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsaya da shi, fi tilkal awqati game da waɗancan lokuta din, min ghairi taqdimin ba tare da azarbabi ba, wala ta'khirin ba tare kuma da jinkiri ba. Ma'ana kada mutum ya zamanto kafin lokacin da Annabi ya ce lokacin sallah ne mutum ya yi sallah, sannan kar kuma mutum yana zaune lafiyar sa kalau ya ƙi yin sallah har zuwa lokacin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance wa kowace sallah ya wuce. Wannan duk mutumin da yake kula da wannan, to ya kula da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a babin lokaci, ya zamanto ba zai yi sallah ba sai lokacin ta yayi, baya yin sallah kafin lokaci, sannan kuma baya ƙin yin sallah sai bayan lokaci. Duk wanda yake yin haka to mai koyi ne da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a abin da ya shafi kula da lokacin sallah. Ina fata an gane. Wa fi sahih al-Bukhari an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, hadithi ya zo cikin Bukhari daga sahabi Abdullah dan Jabir Allah ya kara masa yadda, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajira wal 'asra wash-shams naqiyah wal maghriba idha wajabat والعشاء احيانا واحيانا اذا راهم اجتمعوا عجلا واذا راهم ابدؤوا اخرا والصبح كانوا او كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانتي يصلي الظهر هنا ان صلى الظهر بالهاجره درانا اما لوكتين ده اكي صلاتها domin lokacin da kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa kowace sallah tana da lokaci, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan, sallah wato wata irin farilla ce wadda an yi mata lokaci, wajibi ce akan mu'minai, kuma akwai lokacin da aka farlanta wa kowace sallah. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mi'raji da Allah ta'ala ya bashi sallah, bayan an yi ta jedawo an rarrage ta koma guda biyar, to bayan dawowarsa nan duniya Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika Jibril, kamar yadda hadisin yana nan a cikin muwatta a farko-farkon babu, Annabi sallallahu alaihi wasallam an turo mala'ika Jibril domin an bashi sallah, amma ba a ce masa wannan ayi ta a lokaci kaza ba, wannan ayi ta a lokaci kaza, wannan ayi ta a lokaci kaza, amma dai an bashi salloli guda biyar, asuba, azhar, la'asar, magariba, isha. Amma yaushe za a yi asuba? An dai bashi. Yaushe za a yi azhar? Ba a yi mai bayani ba. yaushe za a yi la'asar duk ba shi da bayani yaushe za a yi magariba isha sai da aka aiko mala'ika jibril alaihi salam shi mala'ika jibril shi yazo ya dinga yi wa annabi limanci yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin sa dan haka a ranar farko mala'ika jibril kowace sallah sai yazo a farkon lokacinta asuba ranar farko sai yazo a farkon mukutarinta sai suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta azhar da tayi sai ya sake zuwa a farkon mukutarin sallah azhar nan ma sai suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta la'asar da tayi shi ma sai zo farkon mukutarin la'asar sai suka yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan ma mala'ika jibril ya tafi magariba nayi farkon mukutarinta sai suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ana yin sallar isha farkon mukutarinta sai shi ma mala'ika jibril ya sake dawowa ya sake wa annabi sallallahu alaihi wasallam limanci suka yi ta a ranar farko kenan washe gari mala'ika jibril da ya tashi dawowa da asuba sai ya zo sai ya dawo a ƙarshen lokaci sai suka yi sallar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam azhar ma da ya tashi dawowa sai ya dawo a ƙarshen lokacinta la'asar ma sai ya dawo a ƙarshen lokacinta magariba ma a ƙarshen lokacinta sallar isha ita ma sai ya zo a ƙarshen lokacinta to kaga an yi salloli guda biyar kwana biyu ranar farko an zo an yi sallolin guda biyar a farkon mukutari rana ta biyu an zo an yi sallolin guda biyar a ƙarshen mukutari to da yayi haka sai ya ce ya Muhammad as-salatu baina hadainil waqtayn sai mala'ika jibril ya ce ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dinga yin sallah tsakanin waɗannan lokutan guda biyu kaga lokacin da nayi sallar asuba jiya eh kaga yanda nayi yau eh to daga lokacin da nayi sallar asuba muka yi tare da kai jiya zuwa lokacin da muka yi ta a yau dan wannan zirin lokacin sallar asuba ne duka dan haka da wanda yayi ta farkon mukutari da wanda sai bayan mukutari da minti biyar da wanda yayi ta bayan mukutari da minti goma da wanda yayi bayan mukutari da minti ainihin wato sha biyar minti ashirin talatin har zuwa lokacin kaga tun daga cetowar alfujir har zuwa hudowar rana shine lokacin da kaga kenan farkon zuwansa mala'ika jibril sai ya zo farkon cetowar alfujir shine farkon mukutarin sallar asuba rana ta biyu kuma sai ya zo gab da hudowar rana to sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga daga ketowar alfujir har zuwa gab da hudowar ranar nan shine lokacin sallar asuba na fata an gane sallar azhar da ya tashi zuwa sai ya zo masa a farkon mukutari lokacin da ainihin wato inuwa ta karkata daga tsakiyar sama a rana ta biyu sai ya zo lokacin da kuma inuwar kowane abu ta yi daidai da shi sai ya ce to kaga jiya mun yi sallah ni da kai ta azhar lokacin da rana ta karkace daga tsakiyar sama an fara samun inuwa yau kuma kaga na zo mun yi sallah da kai lokacin da ko inuwar komai ta yi daidai da shi to wannan shine ƙarshen lokacin azhar da haka tun daga lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama har zuwa lokacin da ainihin wato inuwar kowane abu ta yi daidai da shi to lokacin sallar azhar ina fata an gane haka la'asar da la'asar shi kuma farkon lokaci wato shine farkon lokacin da kowane abu ya daidai da shi shine farkon mukutarin la'asar daga nan kuma har zuwa fatsifatsin rana ta yi dishi za ta faɗi duk lokacin sallar la'asar da haka sai ya ce to duk daga wannan lokacin da inuwar kowane abu ta yi daidai da shi har zuwa lokacin da inuwar kowane abu za ta yi biyinsa lokacin da rana ta yi fatsifatsi ta yi dishi za ta faɗi duk lokacin sallar la'asar daga faduwar rana lokacin sallar magariba yayi har zuwa lokacin da ainihin wato jajajajen nan na faduwar rana na yamma zai bace wannan duk lokacin sallar magariba ne to da zarar wannan jajajajen ranar ya bace to an shiga lokacin sallar isha daga nan har zuwa 11 ko 12 dare shine as-sulusul layl al-awwal ko al-awsar kamar yanda yazo a cikin wata ruwaya to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa kaga waccan ayar kenan innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ta'ala ne yayi mata lokaci yace asuba lokacin da kaga ana yi haka Allah yake so a yi ta idan kai ta alfujir bai keto ba bace ba to idan kuma kai ta bayan lokacin ta ya wuce sai da rana ta fito kai ta sallaka ta yi ko bace ba fihi kaulani an bayyanta idan tun daga lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama daga nan har zuwa lokacin da inuwar kowane abu ta daidai da shi in kai sallar azhar ta yi idan kafin rana ta karkace daga tsakiyar sama in kai sallar azhar ba ce ba idan kuma sai da inuwar kowane abu ta daidai da shi ta wuce sannan kai ta to shi sallar ka ta yi fihi qaulani haka ragowar sallolin ina fata an gane domin akwai malaman da suke ganin idan mutum ya bar sallah lokacin ta ya fita da gangan ba shi da wani uzuri na shari'a uzurin shine kaman bacci kaman mantuwa kaman wani abu ya zo gaba ɗaya ɗauki hankalin mutum lokacin da ya farka sai ga lokaci ya tafi shigul kenan bacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi uzurin mai bacci yana bacci ba a tashe shi ba kuma ba irin baccin nan na ganganci ba ka san lokacin sallah ya kusa ka kwanta ba irin wannan ba a normal baccin ka kake kana bacci lokacin sallah yayi ba a tashe ka ba ba alarm da zai tashe ka ba wanda ya tashe ka baka tashi ba har rana ta fito da asuba wannan baka da laifi sai ka tashi kai sallar ka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sun yi tafiya sai suka an gaji sai aka yada zango a wani kwari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bilal ka tsaya ka kulan mana da alfujir in yake to ka tashe mu Bilal yace shi ma dai yana nan yana zaune ya kurawa inda alfujir zai keto ido ya gani alfujir ya keto ya tashi annabi da sahabbai yace shi ma kawai ya ji ana ta yi masa dilo kaman yanda in ana so yaro ya bacci baba sa take masa ai ta dan jijjiga shi a jijjiga shi ma dai yace kawai ya ji ana ta dan wannan lila shi din ana ta jijjiga shi kawai shi ma ya ji yayi bacci da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba wanda ya tashi sai da zafin rana ya fara dukan su ana tashi a ga lokacin azuba ya riga ya wuce ranar ta fito har ta fara dimi zafin ranar ne ya tashe su manzo Allah ya ce wa Bilal ya haka ya ce ubangijin da ya rike numfashin ku shi ya rike numfashina manzo Allah ya ce eh to babu laifi amma nan gurin da ya lalle ko shakka babu akwai shedan mu tashi daga gurin nan sai aka kada dabbobi aka fita daga gurin aka je can aka yi kiran sallah aka yi iqama sannan aka yi sallah asuba haka mai mantuwa yanzu misali mutum bai sallar a magariba ba ta yau kuma har ya mutu bai tuna ba Allah ba zai tambaye shi ba bai sallar azhar ba yau kuma bai tuna ba har ya mutu bai tuna cewa bai azhar ba Allah ba zai tambaye shi ba an fahimta kaga shi ma akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yayi bacci bai yi sallah ba ko ya manta to ya sallace ta idan ya tuna ko ya sallace ta in ya farka la kafarata laha illa zalik kafaran laifin da kai shine kawai kana tuna ba kai sallah ba tashi kai kar kuma kai irin ramuwan nan ta jahilai ana ba kai azhar ba ka ce sai gobe da azhar ina jin yanzu karatu yayi yawa an daina irin wannan ramuwar ana bin mutum sallah sai irin ta kewayo sai yayi ta sannan yayi ta lokacin an fahimta wannan kenan sannan abu na uku shine wani shugul wani abu ya zo ya dauke hankalin mutum wanda gaba ɗaya ya manta bai sallah ba ko kuma ya shagaltu da wannan abun lokacin da ya wannan abun ya kau kuma sai ga ashe lokacin sallah ya fita kamar yanda ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai lokacin da ana haka gwalalo a garin Madina ana haka ganuwa ko badala a garin Madina ba a tuna ba cewa ba a yi sallar la'asar ba sai da rana ta faɗi sayyidina Umar yazo yana ta tsine wa kafirai yace duk su suka ja mana haka gashi ma kittu usalli al-asra hatta kadat shamsu ta garu yace kaga ya rasulullah kiriz kaga ban yi sallar magruba al-asr ba ga rana tana neman faduwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma sallaituha yace wallahi ni ma ban yi ba da haka aka ce aje ayi alwala ana yin alwala an yi kiran sallar magruba ta yi da haka akai alwala akai sallar al-asr sannan kuma sai aka tada iqama akai sallar magruba to waɗannan kaga uzurruka ne waɗanda idan mutum ko bacci ko mantuwa ko kuma ainihin wato wasu abubuwa masu ɗauke hankali suka ɗauke wa mutum hankali bai farga lokaci ya tafi ba sai lokacin da abubuwan suka kau yana dawowa cikin nutsuwa sai ya fahimci ashe lokaci ya fita waɗannan duk suna da uzuri amma lafiya ka kalo ba mantawa kai ba bacci kake ba wani shugul da ya ɗauke maka hankali kawai kake yin sallah ga lalle mutum ɗan duniya ne mutum ba bacci ba mantuwa ba wani uzuri mai ƙarfi na shari'a kawai kasuwanci mutum yake yi yana jira sai ya gama sallama kwastomomi sannan zai tsalla a ma'aikaci ne jira yake dan gaggama wasu cike-ciken wasu fama-famai a ofis sannan ya zo ya tsalla a kawai yana filin balma kawai jira yake yi a gama sai an sai lafari ya busa tashi sannan shi kuma ya zo ya ba Allah lokaci ya ba Allah ya yi wa Allah sallah to wayannan masu irin wannan gangancin da mata da suna zaune a gida kawai suna kallon wasan kwaikwayo ko suna kallon fim din Hausa ta ga part 1 da part 2 dan haka ba an fara part 3 ba ta so ta tashi sai an gama da haka mutum kafin a gama lokaci ya fita ko tana karanta littafin soyayya na wato adabin kasuwar Kano tana nan tana karantawa dan haka karatu yayi karatu ta kita tashi tayi sallah duk ana samun irin wannan to wanda da gangan yake yayi sallah shi na matsayin sallarsa to shine na ga muku fihi kaulani malamai sun kasu kashi biyu wasu sun ce ya rama maganar laifi kam ya tabka babban kuskure amma ya rama kuma yayi ta istighfari in Allah ya ga dama kila ya karba wasu malaman suka ce istighfari kawai zai ko yayi ba ta yi ba to kaji hadarin ko su kuma hujjarsu tana da karfi suka ce ko mutun ya rama ba ta ramu ba in Allah ya ce maka yana son abu kaza lokacin yake so in ya wuce lokacin to kuma yanzu kai yanzu ibadan nan taka tana walajiji sai suka bada wani wata irin wato sai suka bada wani irin abu a hankalce sai suka ce yanzu mutumin da yayi sallah lokacin ta bai ba sallar sa tayi na'am mutum ne lokacin sallah bai ba karfe 10 na safe yace shi azhar din sa bai ana azhar yanzu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
haka kawai karfe 10 na safe yace bari ya sallah azhar yayi sallah azhar din sa tayi me yasa sallar sa bace ba lokaci bai ba to idan kuma mutum bai salla ba har lokacin ta ya fita in yayi tayi in ka bada amsa kila har da kai a ciki idan mutum ya ki yin salla da gangan lokacin ta ya fita sai daga baya sai ya zo ya rama ta yi ko bace ba na'am to na ji amsa ba ta fitowa ne sai wato can ittafaqa alaiha ulama bace ba nan kuma ba bace ba nan ma ana ba wannan gangancin ba mutum ya ki yin sallah da gangan shi ya san ba wani uzuri na shari'a sannan kuma kun ji ku da kanku wa shahida shahidu min ahliha kun ba da fatawa cewa idan mutum lokacin sallah ya wuce ta wuce da gangan bai rabe yi ba ko yayi ba tai ba ijma'i ne to su wayannan malaman suka ce in ka ce tayi to wanda yayi lokacin ta bai ba shi ma tayi indai kace mutum in yayi sallah lokacin ta ya wuce tayi to wanda yayi ta ma lokacin ta bai ba shi ma ta sa tayi dalilin da yasa kace ta wannan tayi shine dalilin da zai sa kace ta wancan tayi na ba ta gane duk dalilan da zaka kafa wajen cewa wanda yayi sallah da gangan yake yin sallah sai da lokacin ta ya fita sannan yazo yayi sallah tayi to the same irin abin da zaka yi hukunci da shi ga mutumin da karfe 10 na safe ya sallah azhar in ku kaya yadda waccan bace ba to ka yadda wannan ma bace ba wannan ra'ayin wasu ne daga cikin malamai daga ciki akwai Ibn Hazm shi yana ganin in dai lokacin sallah ya wuce da gangan baka yi ba wanda Allah wanda aka yi musu uzuri ka ji mun faɗe su bacci mantuwa wasu shugul su zo su dauki hankalin mutum bai farga ba ashe lokaci ya tafi lokacin da ya dawo ya farga sai ga kai muna ta kaza kaga ashe lokaci ya tafi ba mutumin da a ankare yake limamin ungoku na layin ku yayi kiran sallah kana ji aka shiga cikin sallah aka zo aka yi sallah har aka yi sallama kana ji dama da huri suke sallah masu yin sallah kusa da su su ma kana ji aka yi kiran sallah aka zo aka yi kana ji kake yin sallah masallatai sama da biyar a area da kake kana ta ji can an yi kiran sallah can an duk me hikimar kiran sallah dan a tunatar da kai lokaci yayi amma kake yin sallah ba wani uzuri har lokacin ta ya fita abinda kawai za ka yi kuka da istighfari kai ta tuba kawai da kuma kaga dama mai lahallari ya gaya ma wa shurudut taubati annadamu ala ma fata wanni yato Allah ya ude ila zambin fi ma baqiya min umrihi wa an yatrukal ma'asi ya tafi sa'ati in kana mutalabbisan biha sai ka cika waɗannan shurudan kai ta tuba Allah ya ga dama ya gafarta maka amma magana karama sallah bata taso ba wannan shine mazhabin su mazhabin wancan na farko kuma su suna ganin rama kai kanka zaka ku samun nutsuwa rama ta din amma fa su ma dai sun ce dai ka rama kuma ka ci gaba da istighfari Allah ya ga dama kila ya karba kaga dai akwai hadari to shine anan mallai yake cewa fa daga cikin abin da ake so kowanne ɗaya ya kula a babun lokutan sallah shine ka kula ka tsaya kaman yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya iyakance wa sallolin nan lokutan su shi kansa kaji ba shi ya iyakance ba kaji yanda da ya karbo sallar sai da aka turo saboda muhimmancin sallah ba aka turo mala'ika Jibril ya zo kowace sallah yayi masa ita sau biyu farkon kuma Allah daga wato Allah da rahama in ba dan haka ba da kila ba wanda zai ma kai labari inda Allah ya ga dama zai ce minti biyar ne ba kowace sallah kuma ba kai ba an samu matsala amma ka duba cetowar alfujir hudowar rana ka duba daga karkatar rana daga tsakiyar sama zuwa inuwar kona abu te daidai da shi akalla kowace sallah za ka akan samu sallar da kawai ba ta da tsawon lokaci shi ma akan samu minti 40-50 awa daya magariba zuwa isha amma duk ragowar sallolin za ka ga suna da waqtan muwatta lokaci ne mai yalwa wannan yayi 12:40 a zahar wannan yayi 12:50 wannan yayi karfe 1 wannan yayi 1 da kwata wannan yayi 1 da rabi wannan yayi 2 saura kwata wancan yayi karfe 2 wannan yayi 2 da kwata har fa wajen karfe 3 da wani abu ba amma duk lokutan nan da in ka makara a wannan masallaci akwai masu yi su kuma karfe kaza duk gaba ɗaya ka ki kuma ba manta kai ba ba bacci kake ba wannan ya kaga akwai wasa da addini shi yasa ina ganin irin wancan fatawoyin ma ya kamata a dinga ba mutane ko sa shiga hankalin su annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra kaji yana yin sallar azhar ne bil hajira da rana wal asr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar al-asr wash-shamsu naqiyya lokacin rana tana tsarkakakkiya rana tana nan faratas bata fara gauraya da jajajaja na faduwa ko fatsu-fatsu ko dishi-dishin faduwa ba bata fara annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar al-asr a wannan lokacin wal maghriba sallar maghriba kuwa idza wajabat manzo Allah yana yin ta ne idan rana ta fadi wa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar faduwar abu ai wa idza saqatat kin dan haka wal maghriba sallar maghriba idza wajabat ai idza saqatat idan rana ta fadi wal isha sallar isha ita kuwa ahyanan wa ahyanan ya danganta lokaci wani lokaci a gaggautata wani lokaci a jinkirtata ya danganta ina fatan gane ahyanan yuakhir wa ahyanan yuajjil wannan shi kuma ya danganta da su zuwan mamudin
idza ra'ahu mujtama'u, idan annabi sallallahu alaihi wasallam yaga mamu sun taru da wuri ajjala sai gaggauta ta. Wa idza ra'ahum abda'u, in yaga kuma mamu sun yi jinkiri ba su zo da wuri ba akhara, shi ma sai ya jinkirta. To kaji yanda ake yi, ba kawai ka sa wani lokaci da kawai mutum biyu suna nan kawai a dinga time fa lokaci ba. Mamun ake so su zo dan su riski sallar jami'i. Lokacin da kuka sa za ku yi kiran sallah karfe kaza, kuma tsakanin kiran sallah da tayarwa za a bada minti 10. Minti 10 nan sai aka ga gaba ɗaya bai fi mutum 5 ba a masallaci.
Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da ragowar duhu-duhu haka ake zuwa ta da sallah. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji an ce yakan karanta aya 60 zuwa aya 100, saboda an ta da sallah da wuri. Wannan zai sa duk mai nauyin bacci da waye da waye, amma an ta da sallah da wuri kuma ka karanta wa mutane inna anzalnahu, shi yasa zai ga duk kusan rabin unguwa an makara. A yanzu zaka yi irin wannan, to sai ka ja dogon karatu yanda wannan lokacin ya tashi. Akwai wani masallaci da in dai ka kuskura aka tada iqama baka da alwala, baka samu sallah. Kai bai to shi ma fa liman din kenan. In kana so in dai kin kare ki sallah wannan masallacin, to kana da alwala aka tada ita. Fijo kenan, wannan fijo ne ko me? To kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta aya 60 zuwa aya 100 a sallar asuba. Kaga yanzu za ka ga kafin a ce mutum ya rasa sallar asuba ai za a dade. Kawai sai dai shi wanda ya zo da wuri zai ga an tsawaita, amma dai da yawa mutane kuma sun samu sallah. Saboda dole mutum bacci ke za a tashe shi, ko kuma ya katsa baccin ya tashi yanzu. Da haka wani sai ya shiga ya kama ruwa, wani sai ya yi kaza, wani ya yi da sauransu. Wannan da zaka ga za a samu dama sai ga mutane wanda ya zo akalla dai zaka ga mutane ko raka'a daidai sun samu. To kaji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanda yake. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin Kitabus Salah, babu waqtil maghrib, sai ya kawo wannan riwaya ta Jabir. Imam Muslim shi ma cikin Kitabul Masajid, mawadi'us salah, babu istihbab at-tabkir bis-subh fi awwal waqtiha, shi kuma Imam Muslim sai ya kawo shi a babun an so a yi sallar asuba a farkon lokacinta, sai ya kawo wannan hadisin na Jabir. Wa fihi aidan an abi sa'id radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abridu bidh-dhuhr fa inna shiddatal har min fi jahannam. Kaji koyarwa irin ta annabi sallallahu alayhi wa sallam, an so kowace sallah a yi ta a farkon lokacinta, amma kuma ana lura da yanayi. A zahar wani lokaci in ana bazara za a ga in rana ta take din nan, to kamata a dinga bari rana ta yi sanyi, inuwa ta ɗan sassauka yanda mutane za su iya biyo inuwa kuma su samu wannan. Shi yasa wasu suke cewa to ai yanzu masallata yawanci duk akwai fankoki, a aka ce a'a wannan sunna tana nan. Abridu bidh-dhuhr, ku bari rana ta yi sanyi in za ku yi sallar azhar dan a samu dumanina. A zo mutane suna tuzufa suna gumi, ba an matsa a yi sallama a sallah, ba a san haka. An fi so mai sallah ya samu dumanina, a samu kushudi a cikin sallah. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yana yin sallar azhar kaji yana yin salloli a farkon lokaci, to amma idan aka ce an zo lokacin tsananin zafin rana, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abridu bidh-dhuhr, ku sanyaye yin sallar azhar, ku bari rana ta sanyi. Fa inna shiddatal harri, domin tsananin wannan zafin ranar da take yi, min fayhi jahannam, hucin wutar jahannama, jahannama ce take yin huci. To wannan hucin shi ne fa tiririn ne yake busowa duniya, sai ka ji ka rasa inda za ka sa, kamar ka tuba riga ka kaira. To sai a bari rana ta ɗanyi sanyi yanda masallata za su samu kushu'i in suka zo cikin sallah. Ba za ku ja mu fa masallacin mu tunda aka gina shi karfe kaza muke sallah. Shi yasa kaga ba a canza lokuta a masallaci, to akwai matsala. Saboda lokutan nan za a gansu suna tafiya da yanayi, wani lokaci kaga ya ja baya, wani lokaci kaga ya yi gaba, wani lokaci haka. Amma kaga ba adjustment a masallacin ku, akwai matsala.
tunda aka gina shi sallar asuba karfe kaza ake yin ta, azhar karfe kaza ake yin ta, ba canji. A ya kamata a dan dinga samu a yi gaba wani lokaci a yau baya, to wannan shine yake nuna cewa limamu ladanin ku current. An fahimta? Amma an kaga mutum yana abin nan to ai akwai matsala. Da haka yana cikin hucin jahannama. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa wutar jahannama ta kai kuka wajen Allah madaukakin sarki, ita kanta tana cin sashin ta, yana cin sashi. Sai Allah ta'ala ya mata izini yace ta dinga numfashi sau biyu a shekara. To in ta numfasa ne fa sai kaga malam aka fara wannan zafin hucin ta. Aka ce kuma in kaji ana jaura irin sanyin nan kawai ba dama, to hucin ɗaya hucin. Da haka sai a dinga kula da haka, ana kula da wato addini ne da yake son a kula da haƙƙin kowa. Wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda yake Imam al-Bukhari a cikin kitabu as-salah babul ibradi biz-zuhri fi shiddatil har. Amma fa ana sanyaye sallan ne in lokacin tsananin zafi ne. Sai Imam al-Bukhari ma yayi babun da ma yace babu al-ibradi biz-zuhri fi shiddatil har, sai kawo wannan hadithin na Abi Sa'id al-Khudri. Sannan ka duba Muslim shi ma cikin kitabul masajid mawadi'us salah, sai kawo babul istihbab babu istihbabi al ibrad bi dhuhri fi shiddatil har liman yambi ila jama'ati. Shi kuma Imam Muslim sai ya fitar da wani fiqhu, sai ya ce ga wanda zai tafi zuwa sallar jami'i. Kaga kenan mace da take cikin gida dama a zaune take, ita kaga za ta iya yin sallar ta da wuri. Ko kuma mutumin da yake ba masallacin zai tauba, yana da wani uzuri da zai salla a gida, to kaga shi ma ba sai ya bi wannan ba. Wanda dai zai fito ta masallaci, to ana so a samu wannan dan ya samu damar fitowa, kada zafin ranar ya hana shi fitowa ayi sallah da ɗan tsirarin mutane. Wa fihi aidan an abi dharr al-ghifari radiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safari. Abi dharr al-ghifari Allah ya kara masa yadda, yace mun kasance muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya. Fa arada al-mu'adhdhin an yu'adhdhina lidh-dhuhr, sai mai kiran sallah yake kokarin yayi kiran sallah azhar. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abrid, manzo Allah ya ce dan bari rana ta tsayi. Thumma arada an yu'adhdhin, ya dan bada yan mintuna can kuma sai aga ya sake tashi ya kama kunne zai kiran sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala, yace masa abrid, dan saurara dai bari rana ta kuma yin sanyi. Hatta ra'ayna fay'at tallul, yace haka akai ta jinkirtar da ladan kar yayi kiran sallah. Su kansu ladan wato masu kiran sallah ba suna buƙatar fa a zaunar da su a ba su horo fa. Yawanci al'umman mu sun saba kawai ladan shine ko dai wanda ya sacrifice ya bada time din sa, ko kuma wanda yanzu yayi retire ya daina aiki shine kawai ya zama ladan. Amma ladancin nan shi kansa abu ne wanda yake kiran sallah ne, yana da ka'idoji da abun nan. Sai ga mutum ana ruwa da bakin ƙwarya yana kiran sallah. Haka mata ya kawai yi hura lasifika ya ce jama'a kowa ya salla a gida, amma ana rusa ruwan zama kawai ya gaji Allah wa hayya lassala, wai ko ku taho zalla ba ana ruwa fa, ana ala sallufin rihal shi yana cewa ku taho masallaci. Saboda shi ruwan ya rutsa shi yana cikin masallaci, mai kawai ya salla zaman Allah ya jira a ɗauke ruwa ya kulle masallaci ya tafiya sa gida, a lallai kuma ya kun fito kun taya shi zama a masallaci. Kudin za a ga akwai irin wannan, ko kuma ka je da sallar asuba mutum ya yi kiran sallah ya fi sau biyar. Allah ya daɗi lasifika ne. Kawai ya fufu ya gaji an hura lasifika. Allah wa akbar ya yi kiran sallah ba. Sai kuma ka ji can an je wa bayan minti biyar ya gaji ya kuma yi kiran sallah wajen sama da sau biyar. Ko ba kwa lura da irin wannan ne. An ce a yi kiran sallah sau biyu, kiran sallah farko da na biyu, amma ya mutum ya ci kiran sallah. Su kansu gaskiya suna bukata, banda kurakuran su kansu kiran sallar, lafuzan kiran sallar da su kuma mun zo kan wata gaba ma yi magana insha Allah. Da haka shi kansa wannan yana, kaga shi kansa ladan in yana da irin wannan karatun, to kaga zai dinga lura da wannan. Ya fa zabu da zai kiran sallah, manzo Allah ce dan bari rana ta tsayi. Can yana dai ganin tunda dai lokacin da aka saba ya yi kuma miƙe Annabi ya ce saurara bari rana ta tsayi. Can kuma ya kuma zabura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
har shi sahabin Abi Dharr al-Ghifari yace hatta ra'ayna fai at-tallul har sai da muka fara ganin inuwar tudun kasa ko tudun rairayi shine at-tallul to kaga alama ce ta yanzu ko jikin wannan dan tudun yashin mutun ya makale zai dan samu ko masallaci ya ce ka makale anan ka samu inuwa dama mahallin shahid a samu inuwa ta dan sauka ta yanda zai zamanto ko daga gida ka dan dinga bin inda inuwa take ka karo so masallaci ina fata an gane wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito cikin ainihin wato littafin sa a cikin kitabu salah babul ibrad bizuhur fi safar kaga a halin tafiya ba ana son in ana wannan zafin to a sanya ya sallah haka ba ma a tafiyar ba a zaman gida haka sunna take to kaga sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam game da lokutan sallah ba game da yanda ya kamata lokutan sallah su kasance Imam Muslim shi ma cikin kitabul masajid a mawadi'us salah ya kawo shi a babu istihbabul ibrad bizuhur shi ma sai ya kawo wannan hadisin da ainihin wato Abi Sa'id al-Khudri wa fihi aidan ar-Rafi' ibn Khadij ba Khudaijin bane Khadij kunna nusalli al-maghriba ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa yansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nabli Rafi' ibn Khadij Allah ya kara masa yadda yace kunna nusalli al-maghriba mun kasance muna yin sallar maghriba ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fa yansarifu ahaduna dayan mu ya dawo gida wa innahu kuma haqiqa la yubsiru mawaqi'a nabalihi yana ganin inda kibiyarsa ta fada ma'ana inda zai dame kibiya ya harbata to yana kallon inda ta dira saboda an yi sallar magariba da wuri duhu ma bai shigo ba shine mahallin shahid ma'ana an yi sallar magariba farkon lokaci rana tana faduwa aka yi to irin wannan ne da an idar da sallah za ka ga gari bai yi duhu ba to shine idan mutun ya harba kibiyarsa zai ga inda ta fadi saboda ba duhu sabanin in kila ba a yi ta da wuri ba kila duhu ya shigo kaga in mutun ya harba in dai ba kamar yanzu da yake akwai wuta ba in mutun ya harba ba da wuya ya ga inda kibiyarsa ta fada wannan kaga yana nuna maka ashe sallolin nan fa suna da ka'idoji suna da lokaci ba wai lokacin da ni na ga dama zan tashi in yi sallah ba sallan nan kamar yanda Allah ya faɗa kitaban mawquta kanat alal mu'minina kitaban mawquta kuma kafin ka duba za ka ga mintunan da kake a sallah basu fi awa ɗaya da rabi ba in ma kai mai kula ne ka cika sallah a cikin awa 24 dan na san zai wahala ka samu masallacin da ko sallar asuba ake sama da minti 30 ana sallah to ballanta na rago sallolin to in ka tattara kaddara minti 30 ake a sallar asuba azhar kila ana minti 15 la'asar kila ana minti 5 rago sallolin da haka duk in ka tattara za ka zai wahala ya wuce awa daya ko awa daya da rabi cikin awa 24 Allah ta'ala ya buƙaci wannan lokacin naka kuma tsakanin kowane lokaci an baka tazara kuma ba yanzu inda ba a rage sallolin nan daga guda 50 ba da zaman nan namu kila mun yi 5 din a to yanda ake asuba azhar la'asar magariba isha to kuma kila akwai wance akwai wance akwai wasu sallolin har guda 50 cikin dare ma kila da akwai salloli wajen guda 15 na bacci zai yi amma saboda rahama irin ta Allah duk aka zabge ta aka dinga ragewa aka dinga ragewa aka dinga ragewa ta koma guda 5 kuma tsakanin su akwai awa 1 awa 2 awa 3 wata ma har wajen awa 4 tsakani sannan ladan ya kuma kiranka yace bawan Allah taho Allah yana buƙatar minti 5 dinka ko minti 10 a yanzu kuma Allah ya gaya ma dalilin da yasa ya halice ka amma kuma ka kasa yanke koma me kake yi kazo ka gana da Allah subhanahu wataala wannan akwai ganganci kware da gaske da mutane suke game da kin yin sallah akan lokaci wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake Imam al-Bukhari ya rawaito cikin kitabus salah babu waqtil maghrib ya kawo wannan riwaya ta Rafi' ibn Khadij Imam Muslim shi ma cikin kitabul masajid باب بيان ان اول وقت المغرب عند غروب الشمس شي ما سي كاو wannan riwaya ta ainihin wato Rafi'u bin Khadij wanda dukkan in ka fahimci hadisin yana nuna cewa ana yin sallar magriba da wuri lokacin da ragowar haske haske ta yanda in mutum wani abu nasa ya fadi zai iya gani intaha bayanu dariqis sunnatil muhammadiyyati fi babi awqatis salati ala sabili tanbihil uqala la ala sabilil ihsa mala yace anan ne bayani ya cike game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a babin lokuta duk an yi wannan tsokacin da bayanin ne dan a fadakar da masu hankali ba wai dan a dinga fadan laifuffuka da kurakuran da mutane suke ba al bid'u fi awqatis sala sai kuma bid'o in da mutane suke a lokutan sallah wa amma ma ahadathu an-nas fi hadha al-bab amma abinda mutane suka kirkiro na bid'a a wannan babi allazi huwa babu awqatis sala wanda shine babun lokutan sallah min al bid'i shaytaniya na bid'o'i irin na shaytan fa min zalika yana daga cikin haka muzahamatuha gwamutsetseniya da sallah da kafin lokacin ta wato muzahama shine mutum baya bari lokacin ya tabbatar yayi yana kokarin yin sallah lokaci bai ba in aka ce ana yin sallar isha karfe 8 kawai saboda yana da wani uzuri yana so yayi kaza yayi kaza sai ga 8 kafin 8 da ƴan mintuna ko minti ɗaya ko minti biyu ya ta da sallah wannan rashin cikar minti ɗaya ko minti biyu bid'a ne kuma sallah bace ba domin Allah ya gaya ma kitaban mauquta Allah ya yi mata lokaci kawai kuma duk hanzarin ka in ba lokacin ne ya ba Allah ta'ala ba zai karba to dan haka daga ciki shine mutun ya ki tsayawa ma ya tabbatar lokacin sallah yayi ya dinga tada sallah shine muzahama ya dinga turereniya da sai yayi sallah lokacin ta bai ba ko kuma ya dinga gani a dan minti daya ya iya tada sallah karfe nawa ne yake sallah ne ya ce ai to muku tari dai karfe 8 zaka ci a to ai yanzu saura minti daya ai dan minti daya ya iya tada sallah wa hiya bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ce minti ɗayan nan wato zai jawo mutum matsala da haka bid'a ce a bar haramta malamai sun yi ijma'i akan haka li annahu qad yusalla muqaddarun qabla dukhulil waqt domin zai iya yin sallah ya gurbata lokutan da Allah madaukakin sarki ya tsara qabla dukhulil waqt yayi sallah kafin lokacin ta yi fatakunu salatu batila kuma sallar sa sai ta zama tobatacciya bace ba domin ya mutum zai sallah lokaci bai ba ولانه لا يجوز لاحد سنن كما بايا حالتا اي ga wani an ya dukula fi salati ya shiga cikin sallah illa ba'da tahqiqi dukulil waqti sai bayan tabbatar da lokacin sallah yayi ba ma a tada sallah ana shakka to ko dai ranar ta fadi ne ko kuma da saura ko da a'a ba wannan kawai ta fadi eh shine kawai abin da aka sani Allah ga mata mala ta fadi eh to a tada sallah eh to a dai duba kaman dai da dan saura'a to wannan duk ba yi ta haƙiƙa ba wallan tana mutun ya dinga a ina zaton ai lokacin sallah yayin da kawo bismillah mallan ai mallan ai sai mana sallah akan kana zaton za a yi sallah to dan haka ba a yin sallah sai bayan tahqiq dukulul waqti tabbatar da lokacin sallah yayin wa man sallah sai mallan ya ce duk wanda ya sallah wa huwa sha kun fil waqti yana kokwantar lokaci badalan salatu sallar sa fata bace illa yake cewa walau sadafa koda ya dace ma'ana sai yake kokwanto eh to kaman dai lokacin yayi ina ko yayi ina jin da yana wannan yayin ko bai ba yayi ko bai ba kawai sai kabbata sallah kuma sai aka yi sa'a yayin to bace ba saboda yayi ta da shakka shakkar ce kwata-kwata game da tabbatar lokaci yayi ba a bukata to shine malai ke ta walau sadafa wai ko da ya dace ashe lokacin da yayi sallar yana wannan kokwantar lokacin dama ya riga yayi to ko da ya riga yayi akwai matsala kamar yanda aka gaya ma mutumin da ya dauki azumi yana shakka to ko an ga wata dai ko ba gani ba to ni dai zan dauki azumi na kawai in an ce an gani in ci gaba in ba gani ban ci abinci na wannan shine azumtar yawmu shakk an fahimta walihada yu'akharu fil gaib malai ce saboda irin wannan ne fa yasa ake jinkirta sallah fil gaib in akwai hadari amma yanzu kaga da yake Allah ya sauƙaƙa mana akwai hanyoyi da ake gane lokaci da kaji yanda ake gane lokaci sarhan kaman jelar kura
kamar yadda mai bulugul maram ya kawo ma a cikin littafin ka shine za ka dan wani guri ne kawai ya danyi haske amma sauran gari duk ko ina duhu to wannan alfujir makaryaci kenan ba alfujir ne da ake sallah ba amma wannan allazi wato yastadilu fil ufuq wanda za ka ganshi yayi tsawo ya ga me ko ina duk inda ka duba za ka iya ganin haske to wannan shine alfajrus sadiq shine wanda ake sallah asuba yanzu wa zai iya garewa ba yanzu Allah ta'ala ya kawo sauki ga lokuta an san cewa alfujir yana ketowa lokaci kaza an gaya ma rana tana hudowa lokaci kaza an sanar da kai ina ba ta an gane to dan haka a wannan lokacin za ka ga tunda ba a san lokacin sallah ba sai in an kalli sama ko an kalli inuwa ko an kalli wani abu da shari'a ta ce a kula da shi to shi yasa in ana so a tabbatar da sallar magariba ta yi sai an kalli rana ta fadi to kuma an yi hadari a ranar shi yasa malai yake cewa a lokacin da aka samu gajimare ko hadari to akan jinkirta hatta yutahaqqaqu dukuluhu har sai an tabbatar da shigar lokacin nan domin shigar lokacin sharadi ne wajen ingancin sallah wa fil mukhtasari li khalil yazo a cikin littafin mukhtasar na wato malam khalil yace wa in shakka fi dukhulil waqti idan mai sallah yayi kokwanto cikin shigar lokaci lam tujzi to sallar safa ba tai ba walau waqa'at fihi koda sallar ta afku a cikin lokacin tunda dai yayi shakka ba a san shakka so ake a samu tabbas kafin kai sallah wa qala ibnu farhun yake cewa muradul fuqaha bi shakk abinda malaman fiqhu suke nufi da shakka anan haythu atlaquhu wato duk lokacin da kaji sun ce shakka suka basi wani kaidi ba shine haythu atlaquhu inda suka faki kalmar shakka basi mata wani kaidi ba to abinda suke nufi shine aine wato mudlaqu taraddud kai kawo kawai zunzurutun kai kawo ka dinga zuciyarka take tsayawa guri daya tai ce a'a kaki taki tsayawa a i taki tsayawa a'a to shine shakka kuma ne zaman to an samu istiwa'u tarafain ka kasa cewa i ka kasa cewa a'a shakka kenan duk lokacin da wasu dalilai suka sa karin jayar da i to ya zama azzannur raji shi kuma inda baka karkata din ba shi ake kira azzannul marju shi kuma wannan shine waham in ka koma usulul fiqh na ba ta gane to sai malai ya ci gaba da cewa wa fil kharashi yazo a cikin al kharashi fa yashmalu dhanna wal waham ala al madhhab a madhhaba ta malikiya yana iya daukan azzannu da awal al waham shi ashakku din da haka shi lokacin sallah ba a so a ma gina hukunci akan zato domin kaga zato ya fi shakka ai domin zato ya nuna cewa akwai wasu dalilai da mutum yake ganin ya karkata wani bangare to da azzannur raji da azzannul marju a lokutan sallah duk ba a aiki da su kawai ana so a gina ka gina lokacin sallah ka akan yaqini Allah ya sa ana ganewa ولا بد من دخول الوقت بالتحقيق ولا بد من دخول الوقت واي باب مكوا sai an samu shigar lokaci bi tahqiqi ta hanyar tabbatarwa ya zama ba kokonto ake ba an tabbatar da lokacin sallah yayi sanna a shiga cikin sallah wala yakfi galabatu dhanni khilafan li sahibil irshad wai zato mafirin jaye baya wadatarwa a abin da ya shafi shigar lokacin sallah khilafan li sahibil irshad sabanin me wato littafin irshad shi yana ganin galabatu dhann ma'ana adh-dhannur rajih ana iya gina hukunci akan tabbatar da lokacin sallah yayi ko bai ba wa qala al-kharashi ya fada a cikin littafin sai ce ma'rifatul waqti shi yasa sanin lokaci fardu kifayatin wannan farilla ce ta kifaya indal qarrafi a wajen malan qarrafi yajuzu taqalidu fihi yana halatta yin taqalidanci a cikin sa ba wajibi bane kowa sai ya san lokutan sallah
amma wajibi ne a samu wasu cikin al'ummar musulmi sun san lokutan sallah kamar lada ne. Yanzu zaka iya yin takalidanci da ladan tunda shi an tabbatar da masani ne game da lokutan sallah. Da haka da an ji kiran sallar zaka kawai za duk da cewa kai ma yanzu ka ji kiran sallar ladan da asuba ai ba fitowa kake ka dinga duddubawa kaga alfujir ne yake to yake kiran sallah ko ba alfujir bane, kana gamsuwa da tunda yake kiran sallah lokaci yayi. To shi ya san lokacin yayi alfujir yake to wajibi ne shi a kansa. Duk wanda ya dauki ainihin wato ibadal kiran sallah wato ladanci kiran sallah to shi kam sanin lokutan sallah ya zama masa wajibi. Amma sauran ma mu ba wajibi bane sai sun san lokutan sallah. Matukar dai akwai masallatai a gurin, matukar akwai ladanai masu kiran sallah, su masu kiran sallah sai zama wato kenan fardhu kifaya ne kiran sallah sanin lokaci. Idan aka samu wasu cikin al'ummar musulmi sun sani to sun dauke wa sauran, shi ake kira da fardhu kifaya. Tunda da wuya ka samu al'ummar musulmi ba su da masallaci, to tunda akwai masallaci labudda akwai kiran sallah. To shi wannan mai kiran sallar fardhu ain ne ya san lokutan sallah, sauran ma mu kuma fardhu kifaya ne akan su. Tunda an samu ladan ya san lokutan sallah, yana kiran sallah a lokutan nan ba a samun kuskure, to shine malai ke cewa ya juzu taqalidu fi, ya halatta kai kai koyi da ladan kai taqalidanci a cikin abin da ya shafi kiran sallah. Akwai masallatin da za ka ga ma saboda an san suna kula da lokutan sallah kuma sun zamanto wayayyu game da lokutan sallah, bincike suke ko da yaushe game da canje-canjen lokuta, cikin fadakarwa suke da sanar da masallata cewa yanzu lokacin sallah kaza ya canza saboda yanayi kaza, saboda haka yanzu an ƙara minti kaza ko an rage minti kaza. A to wannan za ka ga irin wayannan ma za ka ga wani masallacin ma zai iya koyi da su. Akwai wani masallacin da shi kila ladanin masallacin ba shi da irin wannan ilimin sosai, da haka yana nan da lasi yana nan a masallaci ba zai kiran sallah ba, sai ya ji wancan masallacin an kira. In ya ji wancan masallacin an kira shi ma sai ya zo sai ya hura lasi bika shi ma sai ya kira. Ina fata an gane. Wa fardu ain inda sahibul madkhal, amma a wajen ibnul hajj wannan ra'ayin wani ne cikin malamai al-Qarafi, shi yana ganin kiran sanin lokacin sallah fardu kifaya. Amma shi gaskiyar magana Ibnul Hajj a cikin littafinsa Al-Madkhal yace ina ai sanin lokacin sallah fardu ain ne. To in ko ya zama fardu ain yanzu duk musulmi wajibi ne ya san lokutan sallah, in sun in ya ragu ka san ya ragu, in ya karu ka san ya karu. Da haka sai ka samu ladanin ungoku ka koyi karatu ko kuma kullun ka zama kana tuntubarsa ya ko lokacin sallah ake ciki yanzu ya karu ko ya ragu. Yace a har yanzu dai yana nan yanda ka san shi, in ya ragu kuma ga yace ma to yanzu ya ragu minti biyar ta ragu ko minti biyar ta karu. In an dauki ra'ayin Ibnul Hajj to wajibi ne duk wani musulmi ya san lokutan sallah, ka san yaushe ake azhar, yaushe ake al'asr, yaushe ne mukutarin magriba, yaushe mukutarin isha, yaushe ne mukutarin asuba, yaushe lokacin yake shiga, yaushe yake fita. Wannan yanda kullun kake sanin ya farashi ya hau ya farashi ya sauka, to wajibi ne kuma ka san ya lokaci ya hauya lokaci ya sauka. Na fata an gane. Wa wuttika bainahuma bi hamli kalami sahibil madkhal ala annahu la yajuzu lishakhsi ad-dukhul fi ssalati hatta yatahaqqaqa dukhul alwaqti. To sai malamai wasu sai suka ce to ai babu cin karo, za a iya hada waɗannan maganganu guda biyu, za a iya hada maganar Qarrafi da kuma maganar Ibnul Hajj. Wa wuffiqa bainahuma sai suka ce za a iya tawfiki, za a iya hada tsakaninsu bi hamli kalami sahibul madkhal, ta hanyar daukar maganar mai madkhal Ibnul Hajj a fassara ta ala annahu, akan cewa la yajuzu lishakhsi, lalle bai halatta ba ga mutum ad-dukhulu fi ssalati, ya shiga cikin sallah hatta yatahaqqaqa dukhulul waqti, har sai ya tabbatar lokacin sallah yayi. Ma'ana an yi jam'in mas'alar kenan. Shi wancan da yace fardhu kifayatin da wannan da yace fardhu ain duk abu ɗaya ne. Yanzu dai kai abin da ake so kar kai sallah sai ka tabbatar lokaci yayi, ko da ta hanyar wani ya gaya ma ko ka ji ta wani masallaci an yi kiran sallah, ka tabbatar dai ba kai sallah ka ba sai da lokacin ta yi. Ina fata an fahimta. Wa min zalika, yana daga cikin bid'o'i a babu lokutan sallah, al-i'timadu fi duqulil waqti 'ala al-manazil,
dogara da wato masu ilimin taurari, ilimin wato abin nan almanazil, masaukan taurari a dinga dogara da su wajen shigar lokaci. Wannan shi ma malamin yace bid'a ne ala sabilil qadai, ta hanyar yankewa, kuma a ce tunda yau mai falaki ya ce kaza ko kuma masu ilimin taurari sun ce kaza, a yanke hukunci akan haka kuma a gina hukunci akan haka. To wannan shi ma malamin yake cewa wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an, bid'a ce a bar haramta, malamai sun yi ijma'i akan haka. Kamar yadda ka ga lissafin wata ibada da ake yi da Ramadan ko kuma irin azumukan nan tasuwa da Ashura, ba amfani da kalanda, ana amfani ne da gani na zahiri. Da haka ibada ba a yin wannan digirgiran a jona ta da wani nazari wanda mai nazarin zai iya kuskure, ana gina hukunci ne akan abu na zahiri. Tunda an faɗi lokutan nan shine a tabbatar cewa lokacin nan yayi. Da haka ba za a dogara kacokan akan almanazil, masu masaukai na taurari, masu ilimin taurari ba. Wa nuqila an ibn al-arabi, an ruwaito daga ibn al-arabi wal qarafi da kuma malan qarafi wa gairihi ma da wasunsu, annahu la ya'tamidu ala al-manazil fil fajr, cewa musulmi ko mai sallah ba zai dogara akan almanazil, masaukan taurari, ilimin taurari ba, fil fajr, game da gane al-fajr yake to ko bai ke to ba. Wa innama nasaba ash-shari'u li sababi wujubi salati al-awqat adh-dhahira lil ulama'i wal juhhal, kaji ba malan yace domin shari'a ta sanya wajibi, wato ta sanya lokuta na zahiri, sabida me, li sababi wujubi salat, sabida wajibcin sallah, sallan nan wani baya daukewa wani, ba farzu kifaya bace, in nayi sallar isha ban dauke maka ba kai ma sai kai. To shi yasa shari'a ta kafa al-awqat, lokuta al-zahira, na zahiri da kowa zai iya sani, lil ulama wal juhal, da malamai da jahilai. Ba wani abu bane da za a ce sai su akar makallahu su kadai suka sani, amma sauran gama garin mutane ba su sani ba. A'a, shari'a yanda ta sanya lokaci, an ce inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawqutan, a wannan ka ga dole kowa ya tashi san lokacin sallah. Dan haka shari'a ta sanya, yanzu ilimin taurari kowa ne yake ilimin taurari? Na'am, ba kowa bane yake da ilimin taurari. Dan haka shari'a bata jingina maka ka gano lokacin sallah yayi ko bai ba da ilimin taurari. An sanya maka lokuta na zahiri, in rana ta yi kaza lokacin kaza yayi, in kaga inuwa ta yi kaza lokacin sallah kaza yayi, in kaga kaza lokacin sallah kaza yayi, inda da dare ne kaga jajajajan na ya bata lokacin sallar isha yayi, in magariba ce kaga rana ta fadi magariba ta yi, idan azhar ce kaga rana ta karkace daga tsakiyar sama an fara samun inuwa lokacin sallah azhar yayi, inda asuba ne in kaga alfajiri yake to sallah ta yi lokacin sallah asuba yayi. An fahimta? Dan haka shari'a, innama nasaba shari'u, shari'a fa ta kafa ta tsare, li sababi wujubi salat, saboda wajibcin sallan nan, al-awqata, ta sanya lokuta, az-zahirati, lokuta na zahiri, lil ulama'i, ga malamai, wal juhali, da jahilai, wa innama shuri'atil manazil, an shar'anta wa mutane sa iya sanin ilimin taurari, li yuqlama qurb sabahi, domin a gano asuba ta kusa, ba wai da wannan za a dinga gina hukuncin cewa asuban ta yi ba. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, wa min zalika, yana daga cikin bid'a a wannan babi, ta'khiru salati, jinkirta sallah hatta ya kharuja waqtuha, har lokacin ta fita. Wa bid'atun muharramatun ala al-ijma', wannan ita ma bid'a ce a bar haramtawa bisa ijma'in malamai, in urida bil waqti ad-daruri, in ana nufin lokaci na larura. Wa ala al-mashhur, bisa zance mafi shahara, in urida bil waqti al-muqtar, in ana nufin lokaci na muqtari. Ma'ana tunda sallah tana da lokuta guda biyu, akwai muqtari akwai daruri. Lokacin ta muqtari shine zababban lokacin ta, daruri kuma ga masu larura. Masu larura kaman mutumin da ya musulunta yanzu, misali mu dauka jajajajar rana bai bata ba, sai mutum ya musulunta, to yanzu kaga zai yi wanka ya rama sallar magariba, domin lokacin da ya musulunta jajajajar rana bai bata ba. Kamar lokacin da misali mutum ya musulunta dab da faduwar rana, rana bata fadu ba ya musulunta, yanzu kaga yin wanka zai rama sallar al-asr. Na ba ta an gane? To wannan shine lokaci na daruri. akwai kuma lokaci wanda yake muktari zababban lokaci shine lokaci kaza in ya wuce kuma to ga masu larura irin wanda na ambata din to su kuma suna da wani lokaci na daruri to shine aka ce wanda ya jinkirta sallah har lokacin ta na muktari ya fita shine ya aikata bid'a ko kuma wanda ya jinkirta sallah har lokacin ta na daruri ya fita to shine malai yake cewa wasu sun ce lokaci na daruri wasu sun ce lokaci amma zance mafi shahara lokacin ta na muktari duk mutumin da yake yin sallah lokacin ta na muktari ya fita to ya aikata bid'a a bar haramtawa wa fi takhlis al ikhwan yazo a cikin littafin takhlis al ikhwan wa amma man akhara salata li akhir waqtaha amma wanda ya jinkirta sallah har zuwa karshen lokacin ta fa gairu atimin bai yi sako ba domin an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu baina hadaini waqtayn shi bai yi sallah ba sai akan border ma'ana yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sai lokacin ya fita bai sako ba domin sallar ka dauka kaman tebur din nan ne nan ne farkonta nan ne karshenta dan haka da wanda sai da aka taho nan yayi sallah da wanda sai da aka zo nan da wanda sai da aka zo tsakiya da wanda sai da aka zo nan kan gaban yayi sallah duk sun yi sallah ne a lokaci dan haka bai yi sako ba sai dai kawai ana jin tsoro karar haka ya zama al'ada ta dan kar wata rana yayi saba wa qala fihi aidan fi mahallin akhar aw wani gurin kuma malai ya sake cewa wa naqalbun battal ibn battal ya ruwaito al ijma malamai sun yi ijma'i ala anna man akhara salata cewa duk wanda ya jinkirta sallah li akhir waqtiha zuwa karshen lokacin ta bai bari lokacin ya fita ba karshen lokacin ta ghayru athimin bai fai sabo ba wa hadha kafin fi adami al inkar wannan ya wadatar ba sai an yi masa inkari ba wa qala fihi aidan fi mahallin akhar aw wani gurin kuma ya sake cewa wa kaifa yunkiru aqilun tayaya ma mai hankali zai yi inkari ala mu'akhiris sala ga wanda ya jinkirta sallah matakan lokacin da ta bai fita ba ya zaka yi masa inkari yanzu kai sai yanzu zaka yi sallah tunda zaka yi sallah to ba lokacin ta yi sallah ba wani lokaci ma ka jana yanzu kai zaka yi sallah ina ai mu ai mun yi sallah mutun ana karba ko ba ka jin irin wannan shi wa ya gaya mata sa ba za a karba ba kuma ka gane wani abu muna yin sallah ne an karba ko ba karba ba ba mai iya baka wannan ansa sai dai a ce ma ta yi amma karbar gaibu ne wannan kuma sai an je lahira sai dai ka yi kuma ka ta yin addu'a Allah ya karba shi yasa duk malamai sai dai su ce ma ta yi al-ijza kenan ta yi sallah malam ni ne kaza ne kaza sallah a ce ta yi an karba to ba ni da amsa dan haka sai mutun ya ce a ina ai mu mun yi sallah mutun ana karba an fahimta ko kuma ka jana ai ku ba ku yi sallah ba sai ta nuna wani ba ka ji an ce kai sai da ta fara rubiya ka je yi sallah ta rubi kaga duk wayannan istilahat din ina ganin ba daidai bane ba a dinga faɗa su daga kaga kenan ka fahimci wancan hadisin da wanda yayi ta farkon mukutari dan yawanci ma ana samun wannan wani yana ganin kaman yafi kowa bin Allah saboda kawai shi yan farkon mukutari ne babu laifi saboda wasari'u ila magfiratin babu fastabiqul khairat duk wadannan ayoyin sun nuna aikin alheri ana so a gaggauta shi amma kuma ba wai daidai bane kuma ka dinga ganin kai kadai ne akan daidai da wanda ya sallah karfe 1 da wanda ya 1 da rabi 1 da kwat 1 biyu saura abin nan da wanda ya karfe 2 da duk kuka bade su saboda wannan hadisin na as-salatu baina hadainil waqtayn shi yasa sai malai kita wa kaifa yunkiru aqil yaya mai hankali zai yi inkari ala mu'akhiris sala ga wanda ya jinkirtar da sallah bai yi ta da wuri ba bayan wa likulli salatin waqtani kowace sallah tana da lokuta guda biyu imma ittifaqan aw ala al-khilaf ko dai malamai sun ittifakin kowace sallah tana da lokuta guda biyu ko kuma sun yi sabani akan kowace sallah tana da lokuta guda biyu ba ma sabani dan hadisin can ya tabbatar to sai mu takaita nan insha Allah saboda lokaci intaha bayanu ma ahadathahu an-nasu fi babi awqatis salah min al-bid'i ash-shaytaniyya ala sabili tanbihi al-uqala la ala sabili al-ihsa binda mu karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana to ku kira sallah sai mu